ही बसती है या मरती ही मरती है।
Na Hollywood sun samu karbuwa a kasar India, inda a yau 27 ga watan Yuli ne aka fitar da sabon film din Mission Impossible 6 na shahararren dan wasan Amurka Tom Cruise. Kasar India inda ya bar manyan fina-finai irin su Shane Brewer, Argan Star da Nawazuddin waɗanda su ma a yau ne aka sake su. Daga nazarin masanin harkokin kasuwanci Taron Adasha ya ce Mission Impossible 6 ya mamaye kasuwar fina-finai a kasar. Haka kuma wannan film din ya dawo da martabar Tom Cruise a matsayin tauraron taurari.
Mission Impossible 6 ya mamaye